حلقة كمالا في جريا.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 10th of Ramadan, the year 1437 years after the Hijrah of our blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, which is equivalent to the 15th of June, the year 2016 AD. Allah said, whoever he wished to guide to the straight path, Allah will open up his heart for Islam. He will understand Islam. And whoever Allah wished to put astray, he will make his heart so narrow and he will have distress in understanding Islam. Like someone who is trying to climb up into the sky, becoming so much dyspneic, he cannot breathe. So Allah put that on those that don't have faith. And Allah said in the verse that follows, and this is the straight path. This is the path of your Lord, which is straight. And Allah said, he has explained in detail the signs for people who remember. This is the straight path of your Lord. And Allah has explained in detail his verses, his signs, for those who remember. Meaning, Islam is explained in detail. Any area where it is shady, then it's not under your obligation. What is your obligation is something that is clear, clear as the day. What is shady is not required of you. Allah will not ask you things that are shady. So Islam is explained in detail, and that is the Sirat al-Mustaqim, that is the clear path. There is no ambiguity in it. There is no any doubt in it. Anything that is doubtful or ambiguous, then is not the straight path of Allah. And this is for people who remember. And these people who will obey Allah and his signs and believe in them and walk according to his instructions, they will have the abode of blessing when they meet their Lord in the day of judgment. And Allah will be their protector and their guardian and even their friend, waliyuhu, for what they used to do. So these are the bounties you get when you obey Allah and do all what he has required of you. And the straight path to God is clear. Allah is one, Allah is living, Allah is all-knowing, Allah is almighty, Allah has predestined everything from beginning to end. Allah knows everybody, knows anything, and knows the outcome of everything. And Allah has revealed to messengers, and the last of whom is the last prophet Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wasalam. He came with an eternal message, which is the Quran. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا. And this message is the straight path of your Lord, which is straight. There is no any crookedness in it, there are no corners. And it is in plain black and white. It's so obvious and evident. So whatever the Quran dictates, says, is clear and unambiguous. And that is what we are supposed to follow, and that is what we are supposed to worship Allah with. And whoever is intelligent, he will see that there is almost complete agreement from the teachings of all the prophets. They have one common sense, one common ideology. That is the worship of Allah alone. That is the first and most important commandment. You worship Allah alone. You should not associate with Allah any other thing. Then comes the worship. The worship can differ from generation to generation, from tribe to tribe, from prophet to prophet. When the last prophet came, Allah has selected for us what is best for mankind. So we should continue to open our heart. Once you find your heart open, you are understanding Islam, then Allah wants to guide you. Once you find your heart so in so much distress, in so much narrowness, you are short of breath whenever you hear Islam mentioned, or you hear the Prophet of Islam mentioned, and all that comes into your heart is negative image of cause, then you know Allah does not mean to guide you. What you do is you open your heart, allow reason to enter, allow the light of Allah to enter, so that you can get salvation in the end of time. Because whoever doesn't follow this message, the last prophet, which is prophesied in all the books, is going to have an eternal punishment. May Allah save us from the eternal punishment. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yau Allah ya kawo mu goma ga watan Ramadan, wanda yake daidai da 15 ga watan June shekara 2016. Na Ramadan din kuma ya shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta kafi mufassara ayan nan, wani ne suke tambaya masallacinsu ne ya karkace daga alƙibla, wanda karkacewan wato hagu alhal ya kai wato 1500 kilometer daga Ka'aba, inda za a zalayi. Shine suka bada wannan, wani masallaci ne a cikin garin Kaduna, ba sai na faɗi sunan masallacin ba. Shine suke tambaya me ya hukunci wannan. To, ita fuskantar ƙibla shar'i ne na ingancin sallah. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu. Da wannan aya ya zama wajibi, yadda malamai suka ce, wanda ke cikin masallacin Ka'aba wajibi ya fuskanci Ka'aba, wanda ke garin Makka wajibi ya fuskanci masallaci, wanda ke wajen garin Ka'aba haram shi kuma wajibi ne fuskanci garin Makka, shi ne alƙibla. Shi saboda haka fuskanta wajibi ne. Amma in mutum bai san inda take ba, sai aka ce sai ya yi ijtihadi, shi ne ake cewa fal yataharra, ya yi ƙoƙarin sanin ina gabas take, ko amfani da taurari ko iska ko inuwa, duk wani abu na alatu da zai nuna mishi ya zama wajibi ya yi taharri. Wa in taharra takhayyar, amma kuma ya yi kuma ya ruɗe ya rasa, sai aka ce sai ya zaɓi wanda ya fi kusa a zuciya shi ya yi. Koko ya yi sallah huɗu-huɗu azhar ne ko ce ƙibla, ya yi huɗu nan can, alal aƙal dai ya samu ɗaya a ciki. Amma mutum ya ce ga an nuna alatu ta nuna cewa ga inda Ka'aba yake, to bai halatta ayi sallah ba a wannan jiha ba, ba wata hujja domin wannan nas min al-Qur'an cewa a fuskanci Ka'aba. Wayan suna cewa to wayannan alatun nan ba su yarda da su ba, a'a aka ce ko tauraron da bai da ko tauraro ne ko iska ko menene zai nuna maka Ka'aba ka bi shi. Sannan kuma hujja da suke kawo cewa su ba su yarda wannan kayan turawa ba ne, alhali shi wannan in zai tafi haji, in zai tafi haji ya shiga jirgin sama da waɗannan kayan turawan nan, kusan pilot lokacin da zai tashi a Kano yana ganin Makka, in ya tashi cikin sama yana ganin Makka, amma alatun nan ke nuna mishi hanyar Makka kuma a kai a sauka. In bai taɓa zuwa haji bai tambayi wanda ya taɓa zuwa, ashe alatun suna da gaskiya suna da inganci, saboda in sun nuna muna Ka'aba kamar yadda suke kai mu Ka'aban in muna son haji, in sun nuna muna Ka'aba ya zama wajibi don ingantar sallan mu fuskance ta. To matsalar da ake samu an kashe kuɗi an gina masallaci, to wane ne ya fi ka samu ingantacce sallah ko ko ka tsare miliyoyin da kuka gina masallaci? Sai ku samu injiniya ya gyara muku masallaci, ba abin da ba a gyarawa, a fashe nan a fadada nan a gyara nan, ko ko ku gyara sahunku a cikin masallaci a lokacin shi har Allah ya kawo muku mai arziki, domin kun gyara Allah zai zo muku da wani ban Allah ya cewa kuke sallah karkace, sai ce ga kiblan nan, sai ce to na rushe masallacin ma zan sake wani. Akwai bayin Allah, amma kai ma Allah ta'a, saboda haka da Allah ka su dawama akan wannan aikan musu aikan rikici san matsalar da ba rikici a cikin ta. To sannan kuma wayannan Kakuri Community Development Association suna kukan cewa an kirkira wata ƙarya gare su, an ce akwai wani wanda yake ba musulmi ba wai dan yana cin abinci a waje an kashe shi, yana asibiti wanda yake hankalin mutane manya duk ya tashi. Sun yi bincike sun ga wannan abun faɗa ne tsakanin ɗan club masu shaye-shaye, ba wani addini a ciki, saboda haka suke ƙara so a taimaka a gaya wa jama'a cewa babu wani rikicin addini a cikin wannan kadiyya, kuma babu wani musulmin da ke tilasta wani ya yi azumi wai don ba musulmi ba. Sun ce wannan yakan so ya kawo ɗan tashin hankali a Kwakurin. To muna kiran Krista wanda yake muna zaune da su, muna nan alƙawalin muna nan tare da ku na zaman lafiya, wa insha Allah kuma in wani abu ya same ku ku kai zuwa shugabanni, ku kai ƙara zuwa shugabanni, kada ku yarda wani ya ruɗa ku ku kai hari. Su kuma musulmai kada ku yarda wani ya ruɗa ku ku mai da martani, mu zauna lafiya. Zaman lafiyan nan shine maslahan mu dukkan mu biyu, shine abin da dukkan addinai ke kira. Allah ya taimake mu gaba daya. Shi wannan daga Zaria yake, abin da yake tambaya shine wai ya akan ƙungiyoyin sunna daidai ne in kira kaina salafiyya na ɗaya ko malikiyya? To mutane kar su damu da kansu kan waɗannan matsaloli. Shin in mutum malami ne kaman alaramma da yake mana karatuwa, ni kuma ina fassarawa da me da haf, shikenan sai ce shi warshi ne, ni kuma ce hafsi ne? A'a, ko kun ga muna faɗa akan ya ce wani abu ƙibalan na ce ƙobula, shi ya tafi a yadda yake tafiya, ni kuma in tafi a yadda ne muni faɗa ya cuci Qur'ani? To haka al'amarin yake. Amma kawai abin da ake cewa dan kana malikiya kaman kana hawan mota sunan ta Toyota, wani yana hawan Mercedes, wani yana hawan me Fijo, to dan ina hawan Toyota in nazo sai ku ce min Toyota? In zan bauta wa Allah ne nake bin fiqhun Imam Malik nan kawai ta tsaya, in za ka yi ƙira'a kuma ina yin haf nan ta tsaya kawai. Abinda muka yi magana kai shine ita kalmar salafiyya da ake amfani da ita a yanzu, kun gane bambancin ita salafiyyar nan akwai ruɗani a cikinta. Me yasa? Domin in ka ce malikiyya, malikiyya mazhab na fiqhu na salafiyya ne.
Allah ka ta malan ga mai musulunta na mi.
Wani da wani yare kake ji? Assalamu alaikum. Ha? Hausa? okay to musulunci shine imani da Allah da manzannin shi duka na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so kai kalmar shahada kace ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah to kai imani ba mu mota da gaskiya sai Allah ko Muhammad manzon shi mai sunanka Emmanuel ko ne suna kake suna musulunci Musa to Allah ya maka nan da Allah ya maka ko za ka nako ko ka a yana da Allah ko wannan mutumin ne da tsarki ko ku cire Qur'ani ko ku tarfi ai ko ku ba shi alhamdulillah da ya kwanci ne salafiyya malikiyya salafiyya ce shafi'iyya salafiyya ce hanafiyya salafiyya ce da kuma hanabila salafiyya ce zahiriyya ba salafiyya ba ce domin ba salaf suka fito da ita ba khalaf suka zo da ita sannan kuma kaman kace al-mu'tazila da mu'tazila bahmiyya da shi'a wa'annan salafiyya ce amma ba salafus salih ba salafut talih shi yasa mu wattaba'i salafus salih don akwai salafus salih akwai salafut talih karkatatun salaf domin shi'a kun ga inda tun lokacin da ta fara tun lokacin salaf ne mu'tazila tun lokacin salaf ne malik kan shi ɗan shugabannin mu'tazila khalifa ya dake shi to in ka ce salafiyya kana nufin wanda suka gabata to salafiyyan nan suna da mazhab na fiqhun da ya samu tawaturi ya zo da yawa cikin su guda hudu ne kawai Allah ya tsare shi yasa kullun anan ba ni ba malamai da suke musu addu'a dan tsare fiqhu da suka yi sun kace salafiyya ya kunshi malikiyya shafi'iyya hanabila da kuma abun nan to amma salafiyya a yanzu me suke nufi cewa suke yi a da in maliki saba ma Abu Hanifa kamar yadda muke da al'amari ne kai karatu kan yinawa amma ban sukan naka kuma na imani naka din ma ingantacce ne kuma bai sukan nawa kuma ya imanin nawa me ingantacce ne haka salaf suke har mali yace ku ban mu da namu aka so a dauki nashi akai wani wuri yace a'a ku basu da nasu ku ban mu da namu shine salaf ba sa sukan juna kuma kowane daidai ne to salaf na yanzu sai su ce maka in malik da shafi'i suka yi sabani za mu gane wanda ya fi gaskiya a cikinsu sai mu bi shi saboda haka a wannan matsala mun tara tare da shafi'i a waccan matsala muna tare da malik a waccan matsala muna tare da abu hanifa a waccan matsalan ba mu tare da dukansu ma sun bace duk mu mai muke bi hadisi muke bi in ya inganta to matsalar shine yaya hadisi yake inganta na daya malaman hadisan su kansu kamar ibnu salah ya ruwaito a cikin tafsir shi muqaddima ibnu salah ya ce malaman hadisai sun ce sun hadu tun karni na wajen bakwai kada wani ya sake ganganci kun san ganganci kada wani ya sake ganganci ya inganta wani hadisi da na gaba ba su inganta ba yace domin me ya bada dalili duka sharuɗan inganta hadisi sun kare domin duk wanda ka samu a zamanin shi bai iya dauko maka hadisi da kanshi ba har da ce shi ba a littafi ne zai karanta qala fulan suka ce ai wannan ba sharadin sahha bane so kada ka sake inganta hadisi to bayan ibnu salah kun san mutane kullun kamar yadda yake ga muku akwai mai gangancin kamar yadda ya faɗa akwai mai rigiman da kamar yadda ka faɗa an samu wasu fito suna ta kuma ingantawa suna ta kuma raunana shi amma inganta shi da raunana shi kansu suke yiwa ba su yiwa al'umma musulunci ba su yiwa addinin musulunci shi yasa malaman mazhabin suka tafi haka kansu suke wa kansu yanzu ka inganta hadisi kai din na ka inganta wa a'a masalan ai kai mai yi har yau in ka inganta hadisi wa ka inganta mu sai kake jingatawa domin sharuɗanka ni ban yadda da sharuɗanka ba so kwaye ka ingantawa kanka kenan domin ban yadda da sharuɗanka ba domin a wurin ingata hadisin an samu bambance bambance bari mu baku misali tsakanin muslim da malamin shi Bukhari muslim Buhari shi sa malamin suka cewa ingancin shi sharuɗan shi sun fi tsanani saboda hadisin shafi inganci shi bai isan shi a ce wani ya ruwaito wurin wani sai yana da ilimin sun haɗu sun haɗu sai yana da ilimin sun haɗu a gashi sun haɗu sannan zai ce ya inganta in ba su haɗu ba ba zai ko sun yi zamani ɗaya zai ce bai inganta ba bari baku misali simple wallahi ban taɓa ganin Jonathan ba amma mun yi zamani da shi to wurin Bukhari da zan ce Jonathan ya ce kaza da kaza da kaza Bukhari zai ce bai da ba tunda ban san inda ka haɗu da shi ba ba ilimin kun haɗu tunda rashin haɗuwa ban da iko in ce Jonathan ya ce sai dai in ce an ce Jonathan ya ce amma muslim ya ce a ni bai da sharaɗin nan ba tunda dai na san Ahmad a wuri na adili ne kuma bai ƙarya in dai ya ce Jonathan ya ce to haƙiƙa ya ji wurin Jonathan in na ce Jonathan ya ce ya ji wurin Jonathan saboda ka bai ƙarya adili ne ni zan karɓa an samu saɓani ko ba samu saɓani ba da haka hadisai wurin muslim ma a wurin Bukhari da ifai ne ba in ga tattu hadisai ba to haka ana tafiya ana samun canji to yaushe zaka zo bayan malaman mu sun yi muna fiqhu an fitar da komai ka dawo da su inganta hadisin da rikicin da ke ciki har yafi na fiqhu rikicin da ke ciki yafi na fiqhu shi yasa ake samun sabani da fada bari mu baku misali duk malaman mu ne ga Sheikh Albani ga Sheikh bin Baz Sheikh Albani da Sheikh bin Baz suna wuri ɗaya a Madina sun karanta Jami'atul Islamiyya duka kuma suna bin hadisi sai dai bin Baz yana bin mazhab Ahmad bin Hanbal domin da ita ake hukunci a ƙasa shi kuma Albani yana cikin wannan sabuwar salafiyya amma ya ce mahaifin shi Hanafi ne amma shi ba wani mazhab da yake bi irin wannan yake bi wani abin da ya inganta inganta sai aka zo maganar niqabi shin wajibi ne mace ta rufe fuskanta ko ko ta kware fuskanta kan wannan matsala aka yi baran wanda ya kai dole tunda yazo zai canja musu mazhabinsu kaka tuntuni tun sama ba a san randa ake sake kayi a Makka ba a san ran ba sai ga wani yau da sunan sunna zai zo ya ce ku kware sai suka ce a kai ne za ka kware ka koma garin ku to nan sunna ta yi amfani nan inganta hadisi ya yi amfani shi yasa Ibn Salah din yake so da yawa mutum ahlul hadith wa huwa mubtadi' kuma zai kawo bid'a domin me zai karanta hadisin a murgude bai fahimce shi ba bai san yadda ake aiki da shi ba sai kuma wurin tabbaka shi ya kawo me bid'a wurin ba ku labarin wani bawan Allah wani Nasir sunan shi ɗalibi ya zai same ni a Makka a ina ji jalingo yake yana karantar da yara suna da masallaci karami da ɗaliban shi suna karanta Nailul Ghata Ash-Shawkani da yake shi ma ilmin tafsir ne irin da ta fanni su kawo maka khilafat karshen ta karude ya inganta wanda ya inganta sai suka zo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa to duk wanda bai miƙe kwankwason shi a ruku'u da sujada bai da sallah shi yana koyar da yaran ɗalibai sai ya samu karɓa jami'a islamiyya sai ya tafi da ya dawo hutu shi ke wannan labari da ya dawo hutu sai ya ga masallaci jama'a har waje domin ba su da yawa sai ce masha Allah lalle mun samu karin jama'a a wannan masallaci sai da iso kusa sai ya ga matsalar matsalar shine ba su wani karu ba amma suna cikin karatun littafin Nailul Athar suka gani cewa wanda bai miƙe kwankwason shi yana sujada bai da sallah to wannan sabon ilimi yazo hadisi ya inganta saboda haka in za a yi sallah sai a kwanta a miƙe irin inda abokan mu suke in za su yi gaisuwan nan kun sani eh sai a miƙe to ya za a yi karamin masallaci ishe su sai sahu ya koma waje domin an zo sujada miƙewa ake yi to abinda shi kuma hadisi yake nufi abinda hadisi yake nufi wato baka da sallah in kai ruku'i ka dawo daga ruku'in ka miƙe kwankwason kai ka kafu a tsaye in kai sujada ka dawo ka zauna kwankwason kai ka kafu a me zaune shi yake nufi to yaushe za ka bar mutane sun ka ta'awilin hadisi sun ka kuma ingantawa wadda za a fashi sannan kuma malaman hadisi gaba daya kaka suka ce wa fi sahihi wa dha'ifi qasadu adh-dhahiri lil qat'i wannan ce muku fa sahihi wannan ce muku fa da'ifi zahirin muke muku magana fa ba wai mun yanke bane haka shi yasa fuqaha sai kaga wani lokaci ya dauko hadisi da'ifi ya hada shi da qa'ida sai ya ce shine hujjata hadisi da ifi da ka'ida domin ita ka'idar ba ta zuwa ita kuma sai da hadisai masu yawa bari in baku misali in Bahaushe ya ce in an yi jifa ina take zuwa ko minisun jifa ƙasa take ko wannan ka'ida ce ko mai nisan jifa ƙasa take domin Bahaushe ya gani in ka jefa dutse in ka yi kaza duk ina ke yi ƙasa ya haɗa ne daga istiqra'i amma yau da Bature da Bahaushe ya san Bature in ya jefa rocket sama yake bai dawowa da zai canja sai ya ce duk nisan duk jifa duk nisan jifa ƙasa za ta yi sai dai wanda Bature ya jefa istiqra'i wato ka'ida tana zuwa ne sai an karanta abubuwa da yawa saboda ka ɗan malamai sun yi ka'ida ba wai ka'ida ta zo ba ne ba tare da wani dalilai ba to wannan ka'ida in ta haɗu da hadisi da isi sai a haɗa ta ce wannan ya fi mu hadisi sahihi wani kuma ce wannan hadisin da sahihi na haɗa shi da wani abu ko aikin mu sahabbai ko na haɗa shi da wata aya ta Qur'ani shi ya fi mu inganci abinda aka ce in sun rabu kowane daidai ne abinda ba a so kawai mutane irin yadda halin da muke a cikin nan ka bar su akan mazhab inda suke shi kawai muke kira ku bar tura mutane mazhabobi iri za mu rude mu rabu shine kawai ake kira ba an ce babu mazhabobi akwai maliki yace akwai amma kowa a bar shi akan me abin da yake saboda haka ku bar fada kan wannan matsala ba wanda yake ci a cikin ta sai kuma masu tambaya game da insurance da abubuwa wannan su ma su hankuri wato shi fiqhul mu'amalat fiqhu na mu'amala yana canjawa da zamani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fiqhul mu'amalat Madina kanta an ce hajjatul wada an tara arab mutanen daji da kogo aka taru aka yi gungumi aka je makka hajjatul wada an ce wajen mutum 100,000 wajen mutum 100,000 wato babu wani gari garin musulmi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai mutum 100,000 yanzu irin New York City zaka samu mutum wajen 5,000,000 cikin gari zaune mutum 5,000,000 su fito aiki su koma aiki komai an tsara shi tsaf ba mai karo da wani to irin dokoki kawanin a wurin mu'amala ake magana nan bari in kawo muku wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Malik ya rawaito shi amma wata da Muslim a cikin sahihin shi ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace laqad hamamtu an anhaakum an al-ghila fa dhakartu ar-rum wa faris yasna'una dhalika wa la yadurruna a'madahum ghila shine mutun ya jewa matar shi bayan tana shayar da ɗa mace mai shayarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya kusa ya haramta
in mace ta haihu tana shayar da ɗa sai kai shekara biyu kana jira ya kusa ya hana yace amma sai na duba zakar sai na tuna cewa fa ga romawa suna yi mace na shayarwa kuma lafiya lau ana zaune da miji faris suna yi mace na shayarwa lafiya lau ana zaune da miji ba matsala kuma ga yaran su fito da ƙarfi ba abin da ke samun su saboda haka tunda haka ne na duba na gani ba cutar da take samu ku kuma ku yi haka babu laifi nan wahayi ne ya halatta shine istiqra'i ilmul istiqra karanta abu shine scientific statistical research annabi ya yi statistical research tun lokacin wannan sunna ne shi ma ya fitar da natija to in an yi istiqra'i ilimin istiqra'i na inganta rayuwa mu'amala aka ce fa ba ibadat ba sallah ba azumi ba hajji ba a'a mu'amala yadda zamu rayu in an yi ilmul istiqra'i shi ma sunna ne domin abuwa su gudana to babil mu'amala ta buyu ya fada cikin mu'amalat hadi a wannan zamani zaku ba ku misali yau in kace okay naira akwai riba ka san ma'anar abinda kake fada ka san ma'anar abinda kake fada in kace akwai riba a cikin naira ma'anar shi kana da wani a China kana so ya siyo maka container na kayayyaki ka shigo da su to haram ne haram ka je banki ka saka kuɗi a account aje can a fitar da su mai sunan kudin China yen haram ne ka sa kudi a banki aje can China a fitar da su yen haram ne kuma riba me yasa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misl bi misl yadan bi yad lokacin da ka bada nairan nan a bankin nan sai za su dauko yen din su dauko cash su baka a hannunka yadan bi yad in ba haka bari bane zai yi sai kuma bayan ka karɓi yan ɗin nan a hannunka ka ƙidaya sai ka ce kana neman wakilin da zai kai maka ne China sai kuma ka ce za ka yi ba banki in guna ba ku wakilanci da Allah ku kai min kuɗin nan China sannan wannan kuɗin za su kai can China zai yi don kun ce riba na naira shikenan kun kulle wa kanku in sadda babu ta'amul kun kulle wa kanku sayo kaya a China masu cewa ne ya riba ne su ji tsoron Allah in sun ce naira akwai riba in ka karbi bashin banki kai sana'arka in ka ji baka da shi ka gaya wa manaja wallahi ban da shi domin Allah ya ce in kana zuwa usratin ونظرة إلى ميسرة kaje ka zauna haka kai abun ka a hankali in ka samu riba ku raba in baka samu ba shikenan ka ga manager ya hakuri inda kai Allah yake tsoro sau ake kokarin karewa ana kokarin malami ya muku ijtihadi ya fitar muku da matsala da take taimakon musulmi amma mutum ya doge da sunan musulunci ya ci musulunci me bambancin su da boko haram ne bambancin su wane fa'ida malam zai zo ne yayi bayani wane fa'ida ne mallaka fiqhu ne da fahimta da taimakon al'umma amma ga su can babbaga sai ko ina kowa yana raddada abin da yaji nan da can da can Saudi Arabia dukkan bankunanta irin su GT Bank ne su su wani banki wani banki waye ce ba faɗan sunayen su dan kar eh ka musalla irin su ne sai rajihi shi rajihi shi ne yake bin wannan ka'idar shari'a to shi me yake yi misali naira 100,000 in banki ya baka bashi amma bashin banki kamar yadda muka gaya muku istismari ne istismar domin zai ba malalaci bai ba wanda ba zai fito da kuɗi ba kuma bai baka dan hajarka yana baka ne dan me in ya ga abin da kake yi zai dawo da kuɗi
So qirad ne a wurin mu ba ard ba qirad ne to in ya baka 100 muqaddara 20 zaka ƙara ka dawo da shi 100 da nawa da 20 cikin 20 din nan za a cire ba ma'aikata da riba da abubuwa cikin 20 nan za a ba wanda ya ba ainihin kuɗin domin qiradi ne shi bai iya ciniki ba bai san ka ba amma banki ta san ka sai ce banki ga kuɗi na ko bashi abinda aka yi nima a samu mun nawa shine qiradi kun ga ka kaɗe 100 ka mayar da nawa 100 da nawa 20 to me wancan bankin yake yi da yace yana bi shi ka'idar musulunci interest free ko interest zero banking me yake yi in ka je ka karbi banki in ka karbi riyal 100 bashin banking ba a baka sai an ga takarda daga ma'aikatar ka cewa za a biya albashin ka a wurin kuma kowace rana za a cire maka guri kaza sai bankin tunda na Islam ne sai a ce 100 nan da suka baka shine wannan ma'aikatar ka za ta bayar ba ƙari kuma kenan banki ya baka loan ba interest to in ka zo karban kuɗin cash a counter gashi check komai ka rubuta an sa sunan ka kai signing ga 100 ka karba sai ka saka hannu in an miko maka kuɗin ka kidaya sai ka ga 80 sai ka ce ah to yaya 20 fa sai ce ah wannan air condition da kake ji wannan ma'aikatan nan kake abin za a ba su daga cikin kuɗin da aka cire kafan me cinya me kafan baya ba cinya ba ba cinya ba kafan baya saboda haka kun ga in ka sa kuɗinka a cikin banki amaliya uku ake yi kuma in an bi ka'ida ta musulunci duka ba su yi ba na ɗaya sarf ka sa kuɗinka a mai da shi yen shine sarf an ce dole ya zama yen biyar sannan tawkil sai ka wakkala ma mutum amini wanda zai ɗauke shi ya kai to ba kuma shi zai ɗauka kai ba akwai kuma hiwala shine can ɗin suna da bashi nan kuma akwai bashi misalan mun karɓi kuɗin wannan naira sai kuma ka karɓi yen a can sai mu canji kun gane ba kuɗin ake kaiwa ba amma amala guda uku suke shiga amma halalun ayi dan me in ba ayi haka ba yan saddu babu ta'amul babu mu'amala zai tsinke to wannan illan na ita ta halatta shi misali ma bai in ka saya abu ko menene ka saya shar'in shi ar-ru'ya ka ga abin da ka saya aw mawsuf fi zimma ko ku abude abun ka ganshi in ba abude ba to ma'ana zaka iya dawo da shi don akwai zimma wato akwai in ka same shi ba haka ba dawo da shi shine shar'in sayayya ko dai a bude ma ka gani koko a ce ka je gashi nan lullube amma in ka je ka ga ba shi bane kana da haƙƙi ka dawo a canja maka to yau mutum ya sayi gwangwanin madara fake milk ɗayan biyu ko a fasa a bude a gaban wanda ka saya ya gani madara ce ka ba shi kuɗi ka wuce koko mawsufi zimma in ka je ran da ka bude ka ga ba madara bane ko ta lalace sai ka dawo da ita to in haka ne yanzu za ka iya karɓan fake milk ka je ka shanye abinka da yaranka sai ka dawo mai makanti ka ce kai ka cika ta da ruwa ka ce ni ruwa na gani ba ni kuɗi na domin bai yiwu a buɗe a gaban kuma bai yiwuwa a ce mawsufi zimma duka in an yi haka yansaddu babu ta'amul sai ka ga masu kanti sun fa sayar da fake milk sun fa sayar da sugar tunda sai an buɗe duk abin da za a buɗe a gani sun fa sayar da shi fayansaddu babu ta'amul sai nan shari'a ta ce a'a ka sai fake milk ba zimma kuma ba gani kai dai ka tafi alallah in ka samu shi ne in ba shi ne ka tafi mu'amala ne babin mu'amala abu da ake dubawa duk abin da ke sa cuta musulunci bai da shi duk abin da ke da amfani musulunci da me tare da shi shine ka'idar da ake bi saboda haka irin su wayannan su insurance su wayannan abubuwa ne wanda zamani yazo da su amma shin suna da amfani shi zaka tambaya in suna da amfani to musulunci ya da shi in suna cutarwa addarar ma darar wala jira ko su tuce ka ko su tuce wanda kake mu'amala da shi to musulunci bai da shi ba to amma abinda insurance take shine a takaice kamar adashan nan da ake yi masalan kana da masna'a kuɗinsan miliyan 100 kuma kana tsoron abinda zai wuta in ya kone ta ya kone maka kayanka sai aka ce ka rinka kawo miliyan 10 kowace shekara miliyan 10 kowace shekara duk randa wani abu ya same ka domin ba kai kada ke karba ba ana karba hannun wasu saboda haka masu insurance akwai kuɗi ajiye duk randa wuta ya same ka kaman ba a maka hasara ba za a biya ka su turawa da yake suna dealing da company da manyan kuɗi sai suka ga fa'ida ne rahma ne insurance wani zai ce maka to ai bature kace kafiri sun ce eh bature kafiri to amma ka mance abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gani a gare su khairuhum lil miskin wa yatim wa da'if wa amna'uhum min zulmil muluk sun fi kowa alheri ga yatimi da ifi da miskin kuma su shugabanni ba sa cutan su halaye na kirki da sune Amr bin As ya ce lalle tura wannan karshen zamani za su gama da duniya domin halayen musulmai da ya kamata mu yi turawan za su yi to idan ba ture yayi abu eh yana da wannan kuma halin na kokarin taimakawa al'umma kira da shi saboda haka musulmi ku yi hankali da cikin irin wannan abubuwan nan ku dauke su da sauki in kun samu malami thiqa wanda ba ka shakkan cewa ba dan mayo dari bane ba kudin ku yake so ba mulkin ku yake so ba kuma alal manhaj yayi ijtihadi wannan rahma ce da ruksa gare ku amma in kun ki to ga kuna ga fili ga ne da mai doki magani to fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ba ni ba fa malam nake magana malam
da Allah ku bari mu koma ba je filin nan baya ba
wai a taro a haɗar tarin to ai ka sani ne a kurin su matsaloli haƙiƙa matsaloli dole sai an yi saɓani a kansu kamar sahabbai sun yi saɓani abinda ake cewa in an yi saɓani in kuma wanda suka yi saɓanin sun cancanta a ilmance da adala da tsoron Allah sun cancanta su yi fatawa sai a ce to wannan fatawa ta zama kashi nawa ta zama kashi biyu duk wanda kai ne daidai ne to matsalar da ake samu wanda ya isa yayi fatawan ya tsaya sai wancan ɗaya sai kuma sai ya zo yana cewa waccan fatawan ba daidai ba ce tashi ce daidai balle kuma in maslahar wannan fatawa tana kan shi yana da maslaha yi wannan fatawa shi kuma shi malam da wannan fatawa ba maslaha babanki yake da shi ba kai da banki misali wanda zai Islamic bank ya zo nan ya fara conference yana nuna mutane conventional bank haram 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 ne yake kokarin kira yana ba gyara kashi tuwon shi ne amma da zai zo ya ce eh malamai sun kashi kashi biyu fa wanda sun ce conventional is alright amma mu mun tafi akan conventional is not alright ga wannan namu wannan sadiq yana da gaskiya sai mutane su gani ka ba mutane yanci amma ka zo ka cika duniya da haramci shine ayar farko ai haramcin ma yasa na kawo maganan nan ba mai ikon ya haramta abu sai Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam ka ce abu haramun ne da ijtihadin ka sannan da muka tambaye su dalili me yasa kuke haramta interest da bakin su suka ce mun yi qiyasi kai malamai sun ce in kai qiyasi al-qiyas maznun zato ne ba qati bane zato ne kai to ya zaton ka zaka zo ka haramta abu
ka ji tsoron nan da zaka tashi gaban Allah kace ka haramta ga mutane abin da Allah bai haramta ba shi da muke magana Allah ya shirya da mu
Allah ku saurara ni
sai ni ka ba da wannan
bukata
malami ba da wannan
bukata ai tunda nazo nan ban taba ƙara wani abu nawa daga kaina ba ina fassara abin da ke cikin raddul azan ila ma'anin qur'an ne bambancin kawai ina ƙara budada shi in sa muku projector budada shi kawai nake yi
Sai
ana yi da turanci domin wai kasan nan duka Hausawa ne shi ka zauna abu da Bahaushe sai je garin Makka ya samu Balarabe sai na mai Hausa da Allah wancan nawa ne wai shi ya dauka kowa Hausa yake ya naje
ci gaba malam ba zo fagen tambaya ba ci gaba
to shi ke nan
kowa ya saurara
fa man yuridillahu wanda Allah ya so shi an ya hadiyahu wanda Allah ya so ya shiryar da shi ya shirah sadarahu lil islam wato Allah sai ya bude zuciyar shi ya bude zuciyar shi domin dalilin su ga musulunci idza bi'a ilayhi an kirashi bi an yaqdhifa fi qalbihi nuran fayanfasihu lahu wato Allah sai jefa wani haske a zuciyar shi ta bude domin wannan hasken walahu wa yaqbaluhu ya karbe shi kama warada fi hadith kama inda Allah ya zo cikin hadisi wato Allah ya so mutum sai jefa mai haske na imani to da Allah ya jefa maka imanin nan shikenan komai na musulunci zaka so shi wa man yurid kuma wanda Allah yake so an yidillahu yaj'al sadrahu dayiqan wanda Allah yake so ya fatar da shi sai ya sa kirjin shi dayiq mai kunci bit tashdid ko wa qari bit takhfif dayiqan ko an qabulihi wato sai Allah ya sa mai kirji mai kunci da karban wato addinin musulunci harajan wato yana mai damuwa kuma yana mai zarguwar kanshi bi ma'ana ko muzdar bi ma'ana asifati mithlu adl ay shadidud diq wato mai tsananin wato kunci wa wasfa bihi mubalaga wato dan mubalaga na kokarin an ƙara dayiqan harajan dan nuna maka tsananin kuncin da ke samu game da musulunci a cikin zuciyar shi wa qari'a bi kasri sifatiha ka'annama yas'adu kaman dai yana tattakawa ya takallafu su'ud wato yana kokarin hawa wala yastati'u bi iya wa fi qira'atin yusa'idu wa fiha idgham ta'if al-asl fi sadi wa fi ukhra bi sukuniha wa kannahu yasta'adu fi sama kaman dai yana tattakawa cikin sama to nan yace li adami al-hawa sama fa domin rashin iska a sama war rih da istiba mai bugawa fi sama'i idan ya kusadu wato kargin shi zai samu kunci kwarai da gaske فلا يستطيع الصعود به هواء اذ كلما ارتفع الى السماء كل وقت دي قاره نيسا سما كلما خف الهواء سي واتو اسكا يي قرانشي والريح دا اسكا مي بغاوا الضروري واتو وند يكي سنا لالورا للحياه لالورا حياة دومين با اسكا با رايوا والنفس دا كما نفس ويشعر بصعوبتها وصعوبة التصاعد سبلا كسي جسو جي وحالا هوان نان دا يكي hatta yan adamu hawa bil kulliya in ya ci gaba da hawa har zai zo lokacin da iskar gaba daya za ta zama babu gaba dayan ta wato bil kulliya to ya ta da yakul lahu lokacin nan numfashi gaba daya zai zama yayi wahala yayi kunci wato fa imma an yarja ila al-ard ko dai ya dawo duniya kasa aw ya mutu ko ya mutu thumma aqaba alayhi fa qala sai kuma Allah ya ci gaba ya ce kazalika ja'al kaman yanda dai muke sa zuciyar shi tana da wato kunci da wahala da wuyan numfashi kazalika yaj'alu Allahu ar-rijsa wato haka nan Allah ke sa rijsa shi da cuta wa azaba aw shaytan ay yusallitu haka Allah ke sa mishi rijsa a cikin zuciyar shi ay alal ladina la yu'minuna aqamu inda basa imani fa yamna'uhum khayra ad-dunya wal akhirah sai Allah ya haramta musu ko ya hana su alherin duniya da lahira domin duk wanda bai bi musulunci ba shi da bai jin daɗin duniya sannan kuma ba na lahira kuma zuciyar shi za ta yi kunci da yaji abin musulunci ran shi zai lalace ya baci da yaji an ce mace ta sa niqab ko ta sa hijab sai ya ji kai wannan tsananin ya kai inda ya kai in yaro ya dan bige mu shi a ce kai cire shi duk da wani abin musulunci ne bai so ya gani balle rawani da irin su abubuwan musulunci baya so saboda haka in mutum ya samu kanshi da haske yana son musulunci yana son Allah yana son manzon Allah yana son mumunai kuma yana tausayin su wallahi gode Allah wani haske ne Allah ya jefa a zuciyarka wani kyauta da in Allah ya maka ita ba mai iya batar da kai man yahdihi Allah fala mudilla lahu in dai Allah ya shirye da kai ba wanda ya shirye da kai to ashe in haka kana son musulmai da mumunai da musulunci komai abin da Allah ya zo da shi kana son shi amma ba kowane zaka iya ba wani sai kai tawakkale shi to in kai haka Allah ya maka wata babbar kyauta domin ƙarshen ta biiznillahi in ka mutu akan wannan hali Allah zai saka aljanna shine zamu karanta darus salat Allah ya shirye da mu Allah ya bamu wato yalwan zuciya ta dauka kusan wani abu ma kaliwayen san salaf din Malik yayi fatawa Abu Hanifa yayi fatawa amma zuciyar shi ga ta nan bude sai wancan ma hanya ne ba matsala shi ma ni'ima ne amma yanzu nan da mutum ka samu sabani a fatawar ku shikenan sai ya zama gaba malami shi kadai fa malami daya zai iya fatawa biyu uku a matsala daya domin in ya duba wannan dalili sai ya faɗi kaza in ya duba wannan dalili ya faɗi kuma kaza shi da kanshi harshe daya baki daya mutum daya to balle mutum biyu abinda muke ce musu duk abinda salaf suka zo da shi kada su yi karambani karambani wai wannan ne gaskiya wannan ba gaskiya ba ina kai ilimin ka sam ko kadan bai kai ba adala shine adala kada tsoron ka bata kai can ba yanzu zamanin fitina ne saboda ka kabar mutane akan abinda suke na addini kaga ka huta sai a samu haɗin kai sannan ba bambanci duk wanda kai duk daidai ne malam bello na ba salaf inda bai da rawani to ga shi na cikin radul azhar yayi wata magana baliza jiddan sai fuqaha za su fahimce ta a ayar riba yana na cikin radul azhar yayi a cikin nan ko eh to ka karanta ba karanta kun ga da malaye wannan tafsiri da yazo kan wannan matsala sai me yace mas'alatul riba a cikin radul azhan me malaye yace ma'rufun abu ne sananne annabi yu'ar riba wato ciniki na riba muqayyadatun ala uyun al-ashya'ir rabawiyya ciniki na riba Allah ya keɓance shi ala uyun akan abubuwa al-ashya'ir rabawiyya abubuwan da riba ke shiga la ala qimatiha Allah bai kayyade riba qiman abubuwa ba ya kayyade ne akan abubuwan kansu ba qima su ba فأوراق البنوك تقدم بنكي وتكوين يزو والعملة المستعملة اليوم عملة شين كوين فاندران دا اكي عم فاند شي يزو وتصل اللان لان دا وينا قيم قيمة لها في البنوك من الأملاك قيمة أبندك قيمة نتكين واتو لها قيمة أبو بواني da ke cikin bankuna minal amlak na abubuwan da aka mallaka wa in kanat tusamal ko da ke an kasance ana amfani da su lil asman domin kuɗi wato naira kana amfani da ita kamar kuɗi kamar zinari da azurra amma ba ita ce ba ƙimar ta ce fa kullu mabi'in thamani wa laysa kullu thamani rabawi shine fikihu kullu mabi'in samani duk abinda ake ciniki da shi made a kasaye ka sayar samani kuɗi ne walaysa kullu samani rabawi amma ba kowane kuɗi ne riba ke shiga ba fa ala hadha saboda haka akan wannan fawaidul bunuk ujub fa'idar da kake samu daga banki domin dukiyarka ce aka je aka yi fatauci da ita ujur la dakka ne na wannan mu'amalar banki والله اعلم. والله اعلم. توني سيتي وي Ahmad ya shigo gari ya kawo maganar banki ya tsasa mutane ya yi kaza ku ji tausayin Ahmad ba abinda na kara fa kuma mu abinda muka kula za ku ji me yasa kuma nake magana anan ni din ne wani zai zo mu babban manajan banki zai bari dan ne dan fatawaku kuma din ne nake ganin gashi na an ruguza mu gaba ɗaya kakaf ni din ne kuma nake ganin bankunan da suke kiran kansu islamiya tun Saudi Arabia ni nake gani ko can ma su da kansu suka ce sun samu failure me failure su wai delay in implementation of project shi bankin musulunci da ka zo ka karɓi kuɗin a hannun shi sai ka je ka zauna delay in implementation of project domin ba za a nene ka ka biya nan gaban gobe gobe ba sai ka kawo sai mutum ya je ya zauna suka ce devaluation neran nan da kuke gani kimanta bai rage ba to in ka dade kuma kimar kuɗi na ragewa devaluation sannan kuma suka ce ba expert domin in banki ya ba da kuɗi a asibiti domin musharaka yake yi shi bankin sai ya dauki ma'aikatan da suka san aikin asibiti ya kai su asibiti ya sa mai ido ya ga ana cuta ko ba cuta to kenan Islamic Bank sai ya kasance yana da injiniyoyi yana da likitoci yana da nurse yana da vulcanizer wannan banki ne so ba expertise da za su je su kula da kuɗin suka fito da abubuwa 13 da ya ce shi za ba samu nasara ba duk na san wannan sai in zo in yadda fatawan waɗansu mutane su zo su ruɗa mu a cikin ƙasar nan mai hasara irin wannan matsayi da muke ciki sai zama dole so kuma da kayi bayanin sai kuma ya je can wani ya fasata shi ka wannan maganar fata wannan da kai kamar kuma ba ka san musulunci ba ko kuma sai ɗauke ka wani ƙaton jahili ya mance gaban Larabawa a cikin Ka'aba cikin garin Allah ya mance kai shekara 20 alal aqal ko hima ko jaki aka ce at-takraru ya'allimul hima jakin ka kullun kana zuwa kasuwa da shi ka dawo kai shekara 20 wannan jakin zaka ce mai jahili
Thank you.